من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a daren Asabar yau muna 12 ga watan 7 watan Rajab ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da 2 ga watan 1 hijiran miladiya sabo shekara 2026 ci gaba da karatun wannan littafin sunan Abi Dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin mai yacci da ke wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da dukkanin sauran garurukan mu gaba daya a arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba daya idan ba manta ba sacin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 398 a cikin babi na 3 a kitabus sala yau zamu tashi a farkon babi na 4 hadisi na 399 insha Allah haka ne ko wa billahi at-tawfiq wa alayhi at-tuqlan wala hawla wala quwwata illa billah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala abu daud as-sijistani babun darasina 60 daidai yau insha Allah na'am jazakallahu khairan yau wannan darasin mu shine darasi na 60 a cikin wannan littafi mai albarka babun fi waqatin salati dhuhri babin da ke magana akan lokacin sallan azhar wancan satin mun yi magana akan lokacin sallan asuba yau zamu tashi a ainihin sallan azhar qala hadathana ahmad ibn hanbal shine ahmad ibn hanbal ash-shaybani wa musaddadun da musaddad dan musarhad qala subiyun duka suka ce qala hadathana abbad qala hadathana muhammad ibn amr shine bin alqama bin waqas al-laysi shi wannan muhammad ibn amr shi saduqun ne lahu awham duwanda mu karanta bai ahmad ibn hanbal da musaddad da abbad ibn abbad dukkan su sukati ne kowanne suka ne a cikin su malaman kutubus sita sun fidda hadisin shi muhammad ibn amr shi kuma saduqun ne amma duk da haka malaman kutubus sita sun fidda hadisin shi yace an sa'id ibn al-harith al-ansari shi ma suka ne asabu kutubus sita an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah kale yace كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na kasance ina sallan azhar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhudhu qabdatan min al-hasa yace sai na ainihin damki wani damki na kasa ce ibi kasa a hannun shi haka ya rike litabruda dan kasan ta yi sanyi saboda tsananin zafin rana da ake sai ce fa akhudhu qabdatan min al-hasa sai na ainihin damki ko na rike damki ɗaya na ƙasa a hannuna na rike fi kaffi a cikin tafin hannuna litabruda dan ƙasan ya yi sanyi adha'uha li jabhati zan ainihin aje wannan ƙasan da na rike idan ta yi sanyi li jabhati dan goshina asjudu alaiha da zan yi sujjada a kai li shiddatil harri saboda tsananin zafi abinda yake nufi shine a lokacin da ake tsananin zafin rana suna sallah kuma ainihin ba a waje wanda yake a rufe ba to idan kasa ta dau zafin rana lokacin sallan azhar ba za ka yi sa kanka a kasa ba matukar in ba wani shimfiɗa kake da shi ba to inda zai sa goshin shi a kasa sai ibi kasa ya rike kasan misali ka san kafin ayi raka'a ayi ruku'u aje sujjada ta zafin ya ragu kaman kasan ya huce to sai ya zuba daidai inda zai sa goshin shi to da tsananin zafin rana kaga inda sahabbai suka sha wahala Allah ya kara musu yadda shine yace li shiddatil harri saboda tsananin zafin rana to da wannan sai malami suka tattauna dangane da hukuncin mutum idan ana sallah ka zo masallaci baka da darduma irin sallar juma'a kuma ana tsananin zafin rana zaka yi sallah kila akan kwalta ka sai yana faruwa irin wannan to ya zaka yi suka ce ya halatta ka ja wani bangare na riganka ka ainihin sa daidai inda zaka daura goshinka ko ka fiddo ni hankicin da kake da shi ka ainihin nannade shi yanda zai danyi kauri ka ajiye ka yi sujjada akai kamar da in shiya ki ajiye dutse su sujjada akai kun gane abin da kyau suka ce me matsayin wannan abu zance mafi inganci shine halacci menene dalili wannan hadisin domin ai Jabir wata kasa ya ebo yirki har ta yi sanyi ya zuba daidai inda zai daura goshin shi sai suka ce babu laifi kai ma ka je masallaci ana tsananin zafin rana baka da darduma baka samu inda ka danye squatting ba kila akan titi ne ko wuri da yake mai zafi ka ainihin in kana da hankicin ka fito da shi in kana da ko wani riga ko wani abu ka ainihin saka inda zaka dora goshinka a kasa saboda me saboda in baka yi haka ba na farko zaka cutu na biyu kuma nitsuwa a cikin sallah wajibi ne al khushu a sallah wajibi ne to idan kai sujjada a cikin wannan zafin ranan za a samu nitsuwa ba maganar nitsuwa an fahimci wannan abin da ke to da wannan ne malamin ka ce ya halatta mutum ya riki ainihin wani abu ya saka a wurin da zai sujjada saboda ainihin zafin rana ya tabbata ba a cikin sahihu muslim wani daga cikin sahabbai yake ba da labari Bakar bin Abdullah kamar da ya karbo daga Anas bin Malik Allah kara masa yadda yake cewa mun kasance muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yadau ahaduna tarafa thawbi sai ɗayan mu ya ainihin sanya wani gefen tufan shi a ƙasa min shiddatil harri saboda tsananin zafin rana fi makanis sujudi a wurin da zai sujjada sai ya ja wani ainihin tufan shi ya shimfiɗa inda zai ɗora goshin shi ina fata an gane kuma hadisi ne ingantacce cikin Bukhari da Muslim sannan akwai wani hadisi daban wanda ya zo shi ma cikin sahihu Muslim yake cewa idan ɗayan mu ba zai iya sujjada ba saboda tsananin zafin rana yakan shimfiɗa tufan shi fa sajada alaiha ya sujjada akai duk wani iya nuna maka da halaccin wannan abu ko wani kwali ka samu ko takarda fa ya halatta an gane ko ko kana da wata jarida misali a aljihunka in kai sarkin karatun jarida ne duk wani abin da zai rage maka wannan zafin ranan dan ka sa shi kai sujjada akai ba za a ce kai laifi ba wani je ce ya ga wani fa yanzu baya sujjada a ƙasa sai ce ma ka kafin da wannan dutse daga aljihunka ka san amma sharri yanzu abu ne mai sauki ce ai wani ya koma shi'a yanzu wani dutse daga yake yawo da shi in zai sujjada sai ya aji ko da hankicin ka saka ko ni takarda ko ni kwali ko wani abu ina fata an gane a takaice dai wannan yana nuna mana rangwame da shari'ar musulunci ke da shi kaga annabi bai ce musu ba akar wani ya kara rike ƙasa ko wani tufa ya shimfiɗa inda zai sa goshin shi dole a yi sujjada haka annabi bai faɗi wannan abun ba saboda bin saboda sassauci da ainihin addinin musulunci ke da shi wannan hadisin Imam An-Nasa'i ma ya fidda shi قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عثمان بن ابي شيبه سكاني مالما كتب السته سن في حديث شيخ بن الترمذي قال حدثنا عبيده بن حميد عبيده بن حميد شيما سكاني مالما كتب السته سن في حديث شيخ بن امام مسلم عن ابي مالك الاشجعي سعد بن طارق دغ ابو مالك الاشجعي سنن شي سعد بن طارق shi kuma Bukhari ya fidda hadisin shi ta'alikan da Muslim da sabu sunan sun fidda hadisin shi gaba daya an Kathir ibn Mudrikin Kathir ibn Mudrikin shi ma suka ne shi kuma Muslim Abu Dawud An-Nasa'i sun fidda hadisin shi anil Aswad daga Aswadu dan Yazid dan Qais An-Nakhai shine cikakken sunan shi Aswad bin Yazid bin Qais An-Nakhai yace anna Abdullah ibn Mas'ud yace anna Abdullah ibn Mas'ud yace tabbas Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu qala yace Abdullah dan Mas'ud yana daga cikin manya-manyan malaman Qur'ani cikin sahabbai kusan shi da kanshi ma yana bugan kirji yace babu wata aya cikin Qur'ani face ya san inda ayan ta sauka kuma ya san dalilin saukanta kuma ya san ma'ananta yace babu wannan ayan tun daga Baqara Hannas ya san Qur'ani ciki da ban shi da kanshi yake bada labari akwai lokacin da ma yake cewa hoyi inda a ce a duniyar nan akwai wani wanda ya fi ni sanin Qur'ani kuma abun hawa zai kai inda wannan mutumin yake yace da na hawo na ji na same shi kuma ni ba san shi ba kaji maza ko to yanzu wannan maganar da yake cike baki ne ko kuma saboda ni aina aka mishi addu'a waya samu addu'ar manzon Allah nace aina aka mishi ba magana addu'a bane maganar da yake cike baki ne ko ba cike baki ba misali daidai ne maganar sahabbai ba sa cike baki inji ana ramma to yanzu idan wani yazo yayi irin wannan magana me matsayin magana na daga cikin abin da zai sa yayi wannan magana Abdullahi dan Mas'ud daga baya ya koma da zama a Iraki an gane ko kusan a lokacin a duniya kaf babu inda ɗan iska suke irin Iraki Iraq kasan Iraq in ka duba duk wani fitinan musulunci zaka samu ma daga nan duk fitintinin musulunci daga Iraq Basra da Kufa Khawarij ɗan Shi'a ɗan wa duk wani tsiyana ne na aka kashi sayyidina Ali na aka kashi sayyidina Hussein an gane ko ana ganin su suka biyo Hassan ma suka kashe shi ba dai tsiyanna ba su yi ba ke yasa Hajjaj bin Yusuf ya dace da su kisa wannan zamanin wanda ya dace da Iraki shine Saddam Hussein lokacin da yake da ran Iraki shiru ana zaune lafiya ana kashe shi kasan ta rikice har yau to abin da nake so nace shine watakila akwai ɗan bid'a da saboda su yake wannan magana kun fahimci wannan abin da kyau akwai dalilin da ke sa sahabbai su irin wannan magana saboda taka wasu ɗan bid'a birki mu muka zauna da annabi mu muka yi karatu a gaban shi kai a cikin sahabban ma ba wanda ya fi ni sanin Qur'ani ta ko wani dan bid'a da zai zo ce zai kawo wani abu wata fasara kaga babu kun fahimci wannan abin da kyau akwai dalilai da ke sa kaji suna irin wannan magana sanan Abdullahi dan Mas'ud yana cikin sahabbai guda bakwai ko shida wanda duk duniya suka daina musulmai a lokacin a Makka yana cikin mutum shida da suka fara musulunta idan ka cire iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a lissafi da su nana Khadija da ƴaƴanta gaba daya ba sa cikin wannan lissafin to a cikin sahabbai irin Abu Bakar zaka sa shi a ciki Abu Bakar da Zaidu ibn al-Haris wanda aka kira shi a Qur'ani irin Sayyidina Ali ibn Abi Talib irin shi Abdullahi dan Mas'ud lokacin su shirye ne duk duniya musulmai to yana cikin waɗannan sannan shi mutum ne ba mai kiba ba siriri ne wata rana yana hawa saman bishiya kusa suna daura izar to sai wasu sahabbai suka kofarin kafan shi sai su ganshi siriri sai suke dariya suna mamaki sai annabi ya ce kuna dariyan kofarin Abdullahi dan Mas'ud ne suka ce yace wannan kofarin nashi da suke sirara ran tashin kiyama idan aka dora su a sikeli nauyin su yafi nauyin dutsen Uhud inji annabi Muhammad alaihi salatu wassalam yace nauyin kofarin dan Mas'ud yafi nauyin dutsen Uhud Allah kara masa yadda yace kana qadru salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi sayfi yace gurgudan lokutan da annabi yake salla lokacin zafi shine as-sayf ya kasance thalathata aqdamin ila khamsati aqdamin gurgudan taku uku ne zuwa taku biyar al-aqdam jam'in na al-qadam an gane ko gurgudan kaman taku biyar na inuwa ake nufi idan inuwa ta sauko daga misali kaman saman katanga tai tsayin da ya kai taku uku zuwa biyar a lokacin annabi yake sallar azhara sallallahu alaihi wasallama wa fi shita'i amma lokacin sanyi kuma khamsata aqdamin ila sab'ati aqdam ainihin kaman taku biyar ne zuwa bakwai saboda a lokacin sanyi inuwa ta fi sanyi an kwatanta da lokacin zafi to shine misalin da yake bayarwa duk suna fadan irin waɗannan abubuwan ne amma malamai suka ce ya danganci wuri zuwa wuri daga gari zuwa gari ko daga ƙasa zuwa ƙasa akwai inda wannan lissafin ba zai aiki ba idan ya aiki a Madina ko ya aiki a Makka ko ya aiki a nan akwai wani yanki a duniya da wannan ba zai aiki ba ina fata an gane yanzu ka dauki misali kaman na taba ji wani malami yana wani magana na bashi uzurin ba kawai ne shi yasa yi wannan magana yace wai eh sallar asar a ce sai an wuce karfe 4 ai duk duniya karfe 4 sallar asar ta yi ce Allah sarki shi iya Gombe sani ko Kano ko Sokoto a duniya akwai inda asar ma sai wajen karfe 7 ma za a yi ta ina fa rana sai da kai ma 12 dare ba ta fadi ba wakin magana karfe 4 kuma kun fice na banda kyau akwai lokacin da kuma ranan karfe kafin karfe 4 ma ta fadi to shi za a yi asar din kenan shi ya ce duk duniya in dai karfe 4 ta yi asar ta yi ana rigima da shi a masallacin su nace da ka ce duk garin ku ne amma ba duk duniya ba ko a Najeriya lokacin sallan Gombe daban lokacin sallan Lagos ma daban a lokacin da muke magariba Lagos rana ba ta fadi ba mallan sani ko ba ka ba kai ne sabon dawowa kwaran nan na ya duka yamma ne ai kware da gaske inda zai zama dai inda kuke santa ne zai zama daidai misali ka gane قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي سنن هشام بن عبد الملك اما اكوي هشام بن عبد الملك بن مروان تو با wannan ba wannan هشام بن عبد الملك ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال اخبرني ابو الحسن ابو الحسن سنن مهاجر قال ابو داوود ابو الحسن هو مهاجر اي wannan ابو الحسن ne shi ne مهاجر ya gaya mu asalin sunan shi malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi in banda ibnu maja wannan muhajir din suna ne ba sifa bane ba kale yace sami'tu zaid ibn wahab yaqulu yace naji zaid ibn wahab yana cewa sami'tu abu zarr yaqulu yace naji abu zarr gifari yaqulu yana cewa abu zarr gifari balarabin kasan yaman ne a lokacin da yaji labarin annabi ya bayyana a makka ana wa'azi a kuma ana cikin tsanani kama danganta kanka zuwa ga annabi abun tsoro ne akwai hasari yanzu ne sai aka shiga amma ya taso tun daga yamma har makka shi yana son gani annabi sai musulunta yazo kwanan shi uku a makka yana ta rabe rabe yana bincike sai hadu da sayyidina ali sai ya ce mishi kaji abun da ya kawo ni garin nan yace ta ai ka zo da matsala yace zan kai ka wurin annabi amma ga yadda za a yi yace idan ina tafiya ta nabi na a baya kar a gane ma tare muke tafiya in an gane tare ne za a kama ka ni dan kasa ne ba za a kama ni ba yawa kuma ahlul baiti yace amma kai za su gane ba ko ne kila ka zo musulunta ne idan muna cikin tafiya zan nan tsaya kamar ina gyara takalmi na sai ka zo ka wuce kamar ma baka sanni ba can kai ma ka tsaya wani yanzu in wuce ka har muka inda za a je inda annabi alaihi salatu wassalam aka haka kuma yana tabin shi suna tafiya da wannan dabarar da suka shirya da aka kai wurin annabi aka bashi kalmar shahada sai ya ce ya rasulullahi ka bani dama zan je ɗakin Ka'aba na bayyana kalmar shahada aka ce ina ce ɗakin Ka'aba annabi ce kare zai ce a bashi dama ya tafi ɗakin Ka'aba daidai lokacin da manya-manyan suna zaune su Abu Jahal su Walid ibn al-Mughira su wane duka su Utuba su Abu Sufyan yazo shi ya daga murya yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah aka ce wannan bako ne a kamo shi da aka kamo shi aka masa duka sai da ya suma suka bar shi a gun har gari ya waye sanin asuba ya farfado ya je wurin ya koma inda annabi yake aka dan masa jinya ya warke yace bari in ƙara komawa. Ya ƙara komawa da yamma, dama da yamma ne suke taruwa. Ya koma da yamma ya sake ɗaga murya danna kalmar shahada. Aka ce wannan na kwanaki ne fa a kamo shi. Aka masa duka sai da ya suma. Sai da aka yi aka hassa uku. A na uku sai ya ce annabi, to yanzu na samu ƙarfi sosai yanda zan yi musulunci, zan koma garin mu. Wai sabis yake wai. Ya ce duk wannan training nake yi. Ya ce yanzu in na koma garin mu ba zan ji tsoron kowa ba, don na arnan Makka ma sun kasa kashe. Wato jikin shi ya gama sabis da garan bawon duka da juyen bakin mai duka a yi. Ya kama hanya koma Yaman. Tunda ya koma Yaman bai dawo ba har sai da aka koma Madina. Lokacin musulunci ya yi ƙarfi, ashe shi tunda ya koma wa'azi yake. Aka yi ta musulunta. Sunan ƙabilarsu Banu Gifar. Shi sa ake ce mishi Abu Dharr Gifari. Al-Gifar ɗin sunan yarensu kenan, ko ƙabilarsu a Larabawa. Da ya ji labarin annabi ya koma Madina, an kafa gwamnati, an yi ƙarfi. Duk wanda ya musulunta ya ce a zo a tafi Madina. Dubban mutane suka bi shi, aka ɗiyo runduna. Har mutanen Madina suka tsorita, sun ga kaman ƙura na tashi, ko dai hari za a kawo musu. Kowa ya tsorita a Madina, annabi ya ce kowa ya kwantar da hankalin shi. An ba shi labari, mala'ika Jibrilu ya ce wannan Abu Dharr Gifari ne daga Yaman, duk wannan ƙuran musulmai ke tare ita. Da suka zo Madina, annabi ya fito ya gansu, ya ce ya Rasulullahi, waɗannan su ne Banu Gifar, gaba ɗaya ƙabilanmu ne, kafsun musulunta. Annabi ya ce Banu Gifar gafara Allahu lakum. Ya ce ya ku Banu Gifar gaba ɗaya kaf Allah gafarta muku. Wannan addu'an har abada tana yi. Duk wanda ya zage shi ɗan wuta ne. Annabi ya ce Allah ya gafarta muku kai da ƙabilanku gaba ɗaya. Sai kai ka zo ka ce kai baka yadda ba, kana tuhuma Abu Dharr Gifari, ka halaka. Allah ƙara musu yadda. Kale ya ce kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama, ya ce mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama. Fa arada al-mu'adhdhinu an yu'adhdhina dhuhra, sai sayyidina Bilal yayi niyyan kiran sallah. Shine fa arada al-mu'adhdhinu, mai kiran sallah yayi niyyan an yu'adhdhina dhuhra, ya kira sallar azhar. Fa qala, sai annabi ya ce da shi alaihi salatu wassalam, abrid, ka dan jinkirta sallar azhar din nan har gari ya dan yi sanyi. Shine abrid, ka dan sanyaya lokacin, yanzu ana cikin zafin rana. An gane ko? Thumma arada an yu'adhdhina, bayan wasu ɗan mintuna yayi niyya zai kira sallar azhar. Fa qala, annabi ya ce da shi abrid, ka dan sanyaya sallar azhar din nan kana kira sallah. Yace marrataini aw thalasan, yace ina kokonton ko sau biyu akai ko sau uku. Hatta ra'ayna fai'at-tulul, har sai da muka ga inuwan at-tulul, shine tarun ƙasa. Ka san katanga inuwan ta zai saurin sauka, amma aka ce kaman tarun ƙasa irin na jigawa mai yawa din nan. Ka san kafin inuwan shi sauko har yayi tafiya, dole sai in ranar ta kauce daga tsakiyar sama sosai, an samu lokaci mai tsayi sabanin katanga misali ko gini. Idan garu ne yanzu nan inuwan zai sauko, amma idan taru ƙasa ne a ce har an ga inuwan ya sauka, to lalle ranar ta yi nesa da shi sosai. To shine hattara aina, har sai da muka ga fai'a at-tulul, wato inuwar at-tulul jam'i ne, mufrad din shi at-tallu, shine kwaya ɗaya. At-tulul shine jam'i. Thumma qala, sai annabi ya ce da shi lada ne, inna shiddatal harri, tabbas tsananin zafin rana, min faihi jahannam, daga numfashin jahannama ne. A lokacin da ake tsananin zafin rana irin April May din nan, anan kenan a wurinmu, annabi ya ce ai wannan tsananin zafin jahannama ne take sake numfashinta. Sai ya je wani sassan duniya, amma a lokacin wani wuri kuma ba wannan zafin ake ba. Sai ce fa idza shtadda al-harr, idan zafi yayi tsanani, fa abridu bis salati, ku sanye sallan azhar. Ita ce as-salati anan, bi ma'ana ku dan jinkirta azhar har ranan ta dan yi sanyi kafin a kira sallah. To anan sai malami suka ce da annabi yace tsananin zafi yana daga numfashin jahannama, me wannan maganar ke nufi wasu malamai suka ce zahirin abu annabi ke nufi wasu malamai suka ce at-tashbihu ne kawa kamantawa ne ai tsananin zafin rana kai ka ce tsananin zafin numfashin jahannama ne fasaran farko da malamai suka yi wasu malamai suka ce zahirin shi ake nufi wannan maganar kuma yafi karfin dalili saboda akwai hadisi da annabi ke cewa alaihi salatu wassalam jahannama saboda bala'inta ya zama sashi yana cin sashi to tana ta jira ba a kawo mutane ba sai ta fara cin sashinta tsaban bala'in jahannama to sai ta roki Allah ya bata izini ta yi numfashi sau biyu a shekara ta ja kuma ta sake wannan zai sa ta daina cin ainihin junanta kun san karfin da jahannama ke da shi fa ranar tashin kiyama za a zo da jahannama mala'ita jahannaman tana da cen 70,000 sarkan da aka daura jahannama da shi to kowane sarka guda daya mala'ika 70,000 ke rike da shi kun fanci abu kowane sarka guda daya mala'ika 70,000 ke rike da shi amma idan jahannama ta kusata sai ta watsar da mala'ikun nan gaba daya har sai ubangiji ya mata magana sannan ta saurara ke sa ce yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid Allah da kanshi zai ce zamu ce wa jahannama kin koshi ta ce akwai kari a ci gaba da kawo a ta zuba mata mutane da aljanna kuma Allah ya ce la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'ina Allah ya ce tabbas sai mun cika jahannama da mutane da aljanna muna magana da wani yace wai shi da in aka ce jahannama za ta cika sai ina mamaki to shi a rayuwar shi ya kai shi Gombe sani yace ana nan sai je Lagos yace a jahannama za ta cika eh nace dan ma baka je Faransa ba kenan ka je Paris ko ka je Las Vegas a America ko Los Angeles anan zaka san jahannama za ta cika Allah tsare mu da ita to sai malabe suka ce to sai Allah ya ce to saboda tsananin jahannama da take cin junanta Allah ba ta dama ta shaki iska sannan kuma ta saki to lokacin da take shakan wannan iska shine wani sassan duniya ake tsananin sanyi a lokacin tana jiya kenan yanzu ma ba sanyi ai ga fankoki na kunne ayin ana sanyi fankokin nan ba mu san mu kunna su ba bana dai har yanzu wallahi alam sanyi bai zo ba to Allah sa a cikin azumin ayi sanyi za a azumi mai dadi kenan ko to a lokacin da take sake numfashin kuma shine wani sassan duniya sai ya dauki zafi tsananin zafi akwai wani irin zafi da ake fa munan ma ba mu san shi ba kamar yadda ba mu san sanyi ba haka ba mu san zafi ba ko nan irin zafin da ake a su Libya da su Agadez ya wuce tunanin mutum ba a magana irin su Kuwait kaga a ce digirin Celsius ya haura 50 muddu zafin da ake sai ga 41-42 to can yana haura 50 digirin Celsius na zafi irin New Delhi a India wani lokaci suna shiga wannan har mutane suna mutuwa amma irin Kuwait sai a ce an bada hutu kowa ya zauna a gida ba kasuwa ba makaranta ba aiki kowa gidan shi da AC in baka da AC gwamnati za ta sa maka garin dadi na nesa ko kwanan nan Sheikh Usman al-Khamis yana karatu wani sai rubuta masa takarda wani malami ne a kasar Kuwait dalibi ne sai ya ce akramakallah ni dalibi ne ina so ne aure ina so ka bani shawara aure da karatu za su hadu yace za su hadu mana in baka da kuɗi ka applyin gwamnati ta baka akwai abin kuɗin da aka ware idan samadi za su aure gwamnati na ba su wajen miliyan 60 ne a kuɗin Najeriya tallafin aure duk wanda zai aure zai apply kawai za a ba shi idan kuma amma su samarin gani suke akani abin kunya ne inda wannan tallafin kuma shi ya fi su ya auren da kanshi ya koshi kwai kwai dinka zai expire ka buga waya na sai kwai kuma ya lalace gwamnati ta turo a dauka a kawo masa mu gwamnati ta yi asara wannan kai ba kai asara koyinka ba a duniya fa ake mulkin nan ba wallahi kun gane wannan abin da kyau to kaga a lokacin da ake coronavirus na sha fada a wurin karatu da aka sa mana lockdown haka kawai na zalunci to a America da aka shiga lockdown duk dan kasa wanda yake talaka ne a bashi dala 2000 shi kadai idan yana da mata dala 3000 in yana da yara kowane yaro dala 500 duk yana cikin lissafi ko iya kwanakin da za a yi munan nauna aka raba to shi yasa da ran zaka gane cewa mu ba wala ba mulki ake ba hauka kawai a hakan kuma ana biyan tax kuma a ce ka biya tax in kana da salary automatic za a cire albashinka in kai dan kasuwa ne bankuna su cire saboda tsabar zalunci dan Najeriya ma bai taba ga zalunci irin wannan ba wannan sabon dokan harajin Tinubu din wallahi ya kamata ai tauridin Allah ya isa kowa ya dauke tarbi Allah ya isa Allah ya isa wallahi sai Allah ya karba kuna wasa da Allah kenan amma ba mu addu'a sai ai ta surutu ku musu huridin Allah ya isa kada ya ishe su wallahi sai ya gama ragubewa gaba daya qala hadathana Yazid bin Khalid bin Mahab al-Hamdani wa Qutaybah bin Sa'id al-Thaqafi anna al-Laytha hadathahum wadannan malaman da Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Yazid bin Mawhab al-Hamdani shine cikakken sunan shi wa Qutaybah bin Sa'id al-Thaqafi su biyun nan da wadansu ma daga cikin malaman suka ce anna al-Laytha tabbas Lays ibn Sa'd al-Misri hadathahum ya basu labari kun fahimci abu suna da yawa Abu Dawud da sai kawo sunan malaman shi guda biyu amma malaman suna da yawa an ibn shahabin daga ibn shahab az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id dan musayyib akhir mutaqaddimin an jami' qawaidi ba yana cikin manyan malamin imamu malik wa abi salamata da abu salamata bin abdurrahman an abi hurairah daga abu hurairah abdurrahman bin sakhr ad-dawsi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace manzo Allah yace idza shtadda al-harru idan zafi ya tsananta fa abridu anis salati ku sanye sallah nan ga wanda ya sallarci da aka ce fa abridu sai aka ce anis salati malamai fassara uku suka mishi fassara ta farko sai an dinnan suka ce zaida ce bata aikin komai kawai ai fa abridu salata ne wannan an din kawo cire ta zakai akwai wannan a larabci aka abu zaida wanda bashi da aiki suka ce na biyu an din ta zo ne bi ma'ana tana aikin ba'u fa abridu bis salati wannan larabcin ya zauna ku sanye sallah to wannan kusan shine abin da yake ruwaya ta goyi bayan shi saboda qala ibn Mawhab shi ibn Mawhab a ruwayan sa yace fa abridu bis salati amma Qutaybah yace fa abridu anis salati fa inna shiddat al-harri domin tsananin zafi min fahi jahannama yana daga ainihin numfashi ko tiriri na jahannama qala hadathana Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki qala hadathana Hammad ibn Salama an Simak ibn Harbin Simak ibn Harbin shi saduqun ne Bukhari ta'alikan Muslim wa ashabu sunan duk sun fidda hadisin shi an Jabir ibn Samurata daga Jabir dan Samura yace anna Bilalan tabba sayyidina Bilal kana yu'adhdhinu adh-dhuhra ya kasance yana kiran sallan azhar idza dahadhat ash-shamsu idan rana ta kauce daga tsakiyar sama dahdati shamsu a iza zalati shamsu wa zai kamin aya a qur'ani da take irin wannan arama na ka sun koyar da kai wa zalahu fil ilmi wal jism ina wannan yayi gabar wannan yayin ba kalman dahaba a qur'ani na zaka yi kawo ta ala rabbumi uga ka yace a fada a wuce kawai a cikin surati shura arama yanzu na baka sura goda kawo walladhina yuhajjuna fillahi min ba'di masjiba lahu hujjatuhum dahidatu inda rabbihim wa alaihim ghadabun wa lahum adhabun shadid kaga hujjatuhum dahidatun shine dahadati shamsu din ina fata an gane babun fi waqti salati al-asr babin dake magana akan lokacin sallar al-asr kaga munyi asuba azhar al-asr wannan zai tabbatar maka da al-asr take sallar ta tsakiya an kawo biyu a bayanta sannan akwai biyu kuma a gabanta kuma hadisi zai tabbatar da haka insha Allah qala hadathana qutaybah ibn sa'id qala hadathana al-layth ibn sa'd al-misri an ibn shahab daga ibn shahab az-zuhri an anas ibn malik daga anas dan maliku annahu akhbarahu ibn shahab yace anas ya bashi labari kusan anas ibn malik yana cikin sahabban da suka jima ba su rasu ba sai da shekara 100 da wani abu a duniya wajen shekara 120 ake magana kaga kenan bayan rasuwan annabi sai da wajen shekara nawa almost shekara 100 tunda lokacin da annabi ya rasu shekaran shi 20 ko 21 yana rai ba abun da bai gani ba ya haifi yaya kuma kusan guda 100 dama annabi ya masa addu'a lokacin da annabi yake rai mamarsa tace mamarsa ce ta gayyaci annabi gidanta ta ce rasulullahi nayi wajen da na ware na ibada kamar a ce tayi wani daki wanda dakin wannan so take ta dinga sallah a cikin shi da zikiri da karatun qur'ani tana so annabi zo ya commissioning wannan dakin shi zai bude wannan wurin annabi kuma ya amsa dan shi annabi kowa da kowa ne da rana annabi ya zo shi koda hantsi ya shigo gidan ina dakin aka ce gashi nan yace to zan yi nafila raka'a biyu da ke da ainihin Anas da wani yaro ku tsaya a bayana ku bini zan yi nafila raka'a biyu wannan nafilan shine an commissioning wannan dakin an bude shi kenan ba a sa kyalle ba a kawo almakashi a yanke albarkan gaba daya an gane ko na turawa muna abu ma bamu san ma'anar shi ba kawai tunda bature yayi mu ma sai mun yi baki kenan Allah sauke kuma har abada ba za ka zama bature ba ka gama turancinka ta hanci sunanka baki kun gane ko kuma sai in ka zauna da turawa za ka gane kai baki ne wallahi idan ka zauna a cikin su za ka san kai banzan bazara ne a wurin su yanda suka yi wa kakanninka suka bautar da su suka sai da su ake cinikin bayi kai ma haka suke kallon ka yanzu kawai kawaici suke maka saboda an sa doka an hana slavery amma bature bai taba respecting din bakin mutum ba ka kalli Donald Trump mana ai Trump da baki da banza a gunshi duk ne shi yana fada ma bai boye to shit all countries da Africa da Jamaica da Haiti haka yake kiran su Allah sauke to da aka zo aka yi wannan nafila annabi sai daga hannu yana addu'a bayan yayi sallama sai ta ce ya rasulullahi ga dana Anas ka mishi addu'a kaga uwa kenan ita bata ce ita a mata addu'a tace ga dana Anas ka mishi addu'a yace ya Allah ka bashi tsawon rai kada ya mutu da wuri ka bashi wan yaya kuma ka bashi kudi dole ku yi kabbara an sallame shi ko to in ba haka ba a roƙa mishi yaya ba kudi an roƙo bala'i yayi ko ba haka ba yace Allah ka bashi kudi kudi ma dudu ba Anas ya shekara 120 a raye ƴaƴan nan guda 100 kaf yafi karfin bukatun kowa yi har ma wasu yake taimakawa Anas dan Maliku kenan Allah kara masa yadda shine wanda Abdul Jabbar yace wai Anas bai ma san annabi ba yace ƙarya yake ba saba haduwa ba kaga magana na mahaukata dan Allah Allah sauke Anas dan Malik yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli al-asr annabi ya kasance yana sallar al-asr wa shamsu bayda'u murtafi'a rana tana fara bayda'u faratas murtafi'atun kuma tana sama hayyatun tana rayayya kaga hayyatun maciji hayyatun kuma rayuwa ina fata an gane larabci kenan ya danganci abinda ake nufi da wannan kalma yace wa shamsu baydau murtafi'atun hayya wa yadhhabu adh-dhahibu ila al-awali yace mai tafiya zai tafi har zuwa awali al-awali sune kauyukan da suke wajen madina to amma al-awali sune kauyukan madina wanda suke ta bangaren naji kauyukan madina da suke bangaren makka su kuma as-safila haka sunayen su al-awali sune kauyukan da suke wajen madina to mutun zai tafi har zuwa awali wadannan kauyukan yaje shi wa shamsu murtafi'a rana tana nan a sama kamannin ta bai fara canzawa ba qala haddathana al-hasan bin ali hasan bin ali al-khulwani yace qala haddathana abdurrazzaq bin hammam as-sunani qala akhbarana ma'mar shine ma'mar ibn rashid an az-zuhri daga az-zuhri qala yace wal awali su wadannan awali din kauyukan dake wajen madina ala milaini aw thalathatin tsakanin su da madina mil biyu ne ko zuwa mil uku mil biyu ko uku kaga mil uku shine kilomita biyar to sai zama kauyukan da suke wajen madina kaman kilomita biyar duk ana kiran su da awali qala yace wa ahsabuhu ina tsammani qala shi Anas din yace ko kuma az-zuhri yace aw arba'atin ko kuma dai mil ar mil mil hudu to sai kace daga mil biyu uku hudu duka ana kiran su al-awali qala hadathana yusuf bin musa saduqun qala hadathana jarir shine jarir dan abdul hamid am mansurin shine mansur bin mu'tamar an khaythamata shine khaysama dan abdurrahman bin abdurrahman qala yace hayatuha da aka ce wa shamsu hayyatun din nan a baya yace hayatuha ma'anan hayatuha rayuwar da ake nufi rana tana raye an tajida harraha ya zama kana jin zafin rana duk lokacin da rana har zafin ta yi ainihin baka jin zafin rana to a lokacin ba hayya bace ba an fara fita daga lokacin sallar al'asar wanda ake bukata yi sallah a ciki an shiga lokacin laruri kenan قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة كده قال يتي قرات على مالك بن انس يتي نا كرنتا ومالك دان انس دان wani lokaci suka dauko littafi su ba wa dalibi su ce karanta to yana karanta wa malik ko yana ji an ibn shahabin daga ibn shahab az-zuhri kale yace qala urwatu urwatu dan zubairu yace wa laqad haddathatni aishatu Nana Aisha ta bani labari As-Siddiqatu bintu Siddiq anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana tabbas manzon Allah ya kasance yusalli al-asra yana sallar al-asr wash-shamsu fi hujratiha a lokacin hasken rana yana cikin ɗakin ta qabla an tadhhara kafin inuwa ta gama haurawa ta fita daga cikin gidanta gaba daya shine an tadhhara ai shine haura abu wa ma'arija alaiha yadhharu inja Allah subhanahu wa ta'ala qala haddathana muhammad ibn abdurrahman al-ambari yu wannan hadisin da zamu karanta hadisi ne da'if bai inganta ba an saka anahu ya wanda ba sa alama bai jalaye akan shi hadisin bai inganta ba قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري محمد بن عبد الرحمن العنبري شي wannan suka ne amma Abu Dawud kade fi da hadisin shi wannan Muhammad bin Abd al-Rahman al-Anbari ba za ka ganshi a cikin Bukhari Muslim Tirmidhi An-Nasa'i Ibn Majah a Abu Dawud kade za ka ga sunan shi قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير إبراهيم بن أبي الوزير صدوق ne malaban kutubu sita sun fi da hadisin shin banda Imam Muslim qala haddathana Muhammad bin Yazid al-Yamami Muhammad bin Yazid al-Yamami wannan shi ma Abu Dawud kade fi da hadisin shi amma shi majhulun ne malaman hadisi suka ce basu ma san shi ba kujala ya kan shi rajulun ne majhul ba san shi ba a duniyar ilimin hadisi kuma Abu Dawud kade fidda hadisin shi qala haddathani Yazid ibn Abdurrahman bin Ali ibn Shayban shi wannan Yazid dan Abdurrahman dan Ali dan Shayban shi ma Abu Dawud kade fidda hadisin shi shi ma rajulin ne majhul ba san shi ba a duniyar ilimin hadisi kaga ko daga nan ka san hadisin bai inganta ba ko an abihi yace daga baban shi baban nasa shine Aliyu ashin Abdurrahman bin Ali bin Shayban shi kuma suka ne baban nashi Abu Dawud da Ibn Majah da Bukhari cikin Adabul Mufrad sun fidda hadisin shi shi ma ya karbo an jaddihi daga kakan shi wannan na farko din kenan shine Aliyu bin Shayban shi kuma sahabi ne to matsalan daga kan jikan sahabin ta faru kun fanci abu raunin hadisin ya fara ne daga kan jikan sahabi shi ma wannan Ali bin Shayban as-sahabiul jalil Bukhari ya fidda hadisin shi cikin Adabul Mufrad da Abu Dawuda da kuma Ibn Majah kale yace qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata yace mun zo Madina wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam qadimna shine mun iso gibana mun iso Madina wurin manzon Allah alaihi salatu wassalam fakana yace annabi ya kasance yu'akhiru al-asra yana jinkirta sallar al-asr ma da mata shamsu baydaa matukar rana tana da haske tana fara naqiyatun ko naqiyatan tana sarkakakkiya jajajaje bai fara shiganta ba to cewan yana jinkirta sallar al-asr wannan bai inganta ba annabi yana sallar al-asr ne a farkon lokaci ya jinkirta sallar al-asr ne kadai a lokacin da ke karantar da waɗannan sahabban wanda mun karanta a baya amma in dai ba wannan ba annabi ba ya jinkirta sallar al-asr qala haddathana Uthman bin Abi Shayba qala haddathana Yahya bin Zakariya bin Abi Zaida wa Yazid bin Haruna an Hisham bin Hassan an Muhammad bin Sirina an Abidata an Aliyin Ali bin Abi Talib kenan radiyallahu anhu Allah ta'ala kara masa yadda sayyidina Ali dan Abu Talib sai daga cikin ahlul baiti wannan shida Ja'far uwa dai uba dai suke Allah kara masa yarda mijin na Fatima shugaban matan aljanna gaba daya da nassin hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka sana daga cikin son da annabi ke sayyidina Ali na Fatima fa ya kebe ta ne kade dan sayyidina Ali sayyidina Abubakar ne mai aurenta kalli matsayin Abubakar fa wurin annabi annabi ya dan mishi haka haka eh bai ce ba zai bashi ba yace ai bata gaba girma ba yarinya ce karama da saura tukunna sayyidina Umar shi ma yazo annabi ya ce ai bata girma ba yarinya ce karama kafin su ankara an ba sayyidina Ali duk da Nana Fatima ba mata aure misali ta haura shekara irin shi 14 zuwa 16 kamar da yazo a cikin tarihi asira amma dai kaga annabi ya hana Abubakar ya hana Umar dan waye dan sayyidina Ali dan Abu Talib ya waye ce waya halatta wani ma yayi ya danganta dalilin da yasa kai amma yarka wajibin ka ne ka sama mata miji na gari ina fata an gane ba kawai ka sama mata miji na gargari ba dan yana da gari ina fata an gane miji na gargari mai gari yanzu abinda ake so kenan shi yasa wanda wata ta rubuto tambaya wa mijinta baya sallah nace talaka ne in mai kuɗi ne ba za ta faɗa ba wallahi shiru suke yi da kaji an kawo ƙara miji baya sallah wallahi talaka ne an raina ma hankali ne idan mai kuɗi ne iyayen masu ce ke Allah ya rufa mana asiri wutanki daban nashi daban kabarinki daban nashi daban ina ruwanki da sallan shi kaga mara mutunci zaki tona mana asiri kuɗi ban iyayenta kenan amma idan talaka ne yanzu nan za ka kawo mana ƙara mallam amin bayani hukuncin mijin da baya sallah sai hukuncin miji talaka kenan yawanci haka matan suke zo Allah sauke da an kawo mana ƙara komanda miji baya sallah da mun kira shi zamu ga yana shan daka ne kawai ba taba kawo mana ƙara mai kuɗi baya sallah ba Allahumma amin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah ya ce yawmal khandaki ranan yakin khandaku shine yawmul ahzab wannan yawmul khandaki din yana cikin yaƙuƙuka na tashin hankali da sahabbai suka shiga wato runduna aka yi yahudawa suka shirya abu da su da mutanen makka Qurayshawa suka raba goron gayyata a zo a murƙushe madina gaba ɗaya kowa ya huta a kashe annabi a kashe sahabban ya damu mutane a yi ta kare kowa ya huta suka gayyaci irin su banu qatafan irin su banu asad irin su huzayl kabilan su abu huraira duk aka dinga gayyatar larabawa daga ko'ina sai da aka tara sojoji guda 10,000 sojoji 10,000 suka taho za su murƙushe madina gaba ɗaya annabi kuma ya samu labari annabi ya gama tattara sojoji kaf mutum 10,000 aka samu kuma za a shigo har madina kuma an kamo hanya yaya za a yi Salman al-Farisi shi ba da shawara yace ni a matsayina na ainihin ba farisi in za a kawo mana irin wannan harin har cikin gida to kulle garin muke da gololuf sai a tona ramin da ko doki ba zai tsallaka shi ba ka san wannan ramin kandaku da ake magana na madina wasu suna daukan wai an kewaye madina da ramin ne a ba ganuwa ba ai ganuwa katan gane ai shi wannan rami ne yanda ka san lambacin da ba za ka iya haurawa ba shi ake tonawa yana da ko zurfin da ba zai yi a shiga ba to aka tona wannan ramin ba wai madina aka kewaye gaba ɗaya ba a inda za su biyo aka tare nan kuma akwai manya-manyan duwatsu an gane ko yanda ba za a iya shigowa ta nan ba to wannan ramukan aka yi shi ya hana su shigowa to da suka zo sai suka ce da abinda za a yi mu kulle madinan gaba ɗayanta idan babu shiga ba fita ai abinci zai kare sai da aka yi sati 3 ana wannan tsanani ba abinci a madina bala'i ya kai bala'i ke sa Allah ya ce udkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa ita hunalika ibtuliyal mu'minina wa zilzilu zilzala shadida Allah ya ce an jijjiga kowa to kun san abin da ya faru a wannan yakin iska mai kawai Allah ya turo ba abin da aka yi Allah ya turo musu iska kawai sojoji 10,000 ana cikin wannan halin fa babu abinci Jabir dan Abdullahi ya fahimci annabi na jin yunwa annabi ya dauki dutse ya sa a cikin shi sai ya daure saboda dutsen ya matsa ciki saboda tsaban yunwan da yake shi shine al-busiri ke cewa shadda min sagabi ahsha'ahu wa tawa yace tahta al-hijarati kashan matar fal adami a cikin baiti kai ka ji yanda annabi ya daura cikin shi da dutse saboda yunwa Jabir yace matarsa akwai abinci a gidan tace yar akuya guda ɗaya muke da ita sai wani sha'ir acca ga ko mutum 3,000 suna jin yunwa yace to yanka akuyan nan a dafa a yi alkubus kamar biredi zan kira annabi ya zabo wasu ƴan mutane a zo a ci abinci Abubakar Umar da wani da wani mutum 10-20 ya zo ga annabi to akwai abinci annabi ya ce a sanar kowa da kowa matar ta ce kai ya zaka je kai yace annabi ne ce na ga ya mishe ce kowa ma yazo yace kar a sauke abincin har sai na zo yace wallahi annabi zo kan abincin da ya addu'a mutum 10,000 da suka ci sauko shi kuma abincin bai kare ba alaihi salatu wassalam lokaci yayi wannan kisan bata kare bai wani sati akwai wani abun mamakin da za ku ji mallam Usman ya min haka ka san muna musu biyayya kuma dole mu tsaya sai wani sati za mu tashi daga kan wannan ku ji wani abun da ya faru na abun mamaki da matan Bashir bin Sa'ad da Abdullah bin Rawaha da aka aika musu da wani abu insha Allah subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh